Maryam sarauta aikin daren wa yara Maryam makamanki ba a bai wa yara a gaida Maryam ga mai sani da lura kin dare masa a aikin daren wa yara dariya take Maryam marmishin hakura kin yi kyau zaman falo ki zaman kujera magiyanki Maryam ba ta take suke ba Gama da su Maryam ba ta su kike ba Inuwa da shan Allah ba ta dan adam ba Maryam sarauta ko da ba fishi take ba Dube marta gobinki ba ka dan bane ba To arzikinki ya bi ki ba da yaudara ba Maryam da ke za a yi ba da su ake ba Maryam farar rana ba zuwan duhu ba Maryam akwai ilimi ko ba ku sani ba Maryam akwai kunya ba ka dan bace ba Maryam akwai nazari ba shiru take ba gimbiya ki sha kurmi duniyar ki more Maryam masoyanki ga su nan a tare Maryam magiyanki ga su can a ware sandukun giyar giwa kun wuce a kore Maryam sarautar mata akwai kyaware Maryam rife kofa babu masu ture gaskiya amanar Allah da ba a ture Maryam sarautar mata nake yabawa Maryam a gaishe ki kin more iyaye Maryam ku ganta ita ke sharawa alaja da ran Maryam ga ta nan a raye cigaba kina samu baki a boye zaki sha zuma madara har a baki soye zaki sanya zinare kin wuce kawaye Maryam sarautar mata nake yabawa Maryam sarauta ke kin ka haskakawa kin faranta ran bayi baki munanawa yar dagwas dagwas Maryam ta shiki tsayawa kin wuce a ture ki dan yawan tsayawa to la haula ki sha sosai kin fi mai laɓewa ki shiga ta alfarma babu mai hanawa ki ta miƙa alkhairi babu rantsayawa wanda duk ya san Maryam za ya tabbatarwa ya ta sarauta ce kuma yar mulki ce ya ta mutunci ce kuma yar dangi ce dukkanin yawan taro ke ake tange ke gina ta yin murna sai ta zage zage larabawa har turai duka zaki birge tafiyarki mike take wacce ko a jirge sandiga katangar karfe da ba ta rushe duniyar masoya Maryam ta manya tarbiya ta koya hakuri ta koya fara'a ta koya dariya ta koya ilimi ta koya taimako ta koya karamar ta baki babu mai ta baki an buga ki an bar ki ba a tsokanar ki kin gama da boka ba ta shi kike ba kin tsaya ga rabba ba ta wani kike ba ke kina da uba ba ta su kike ba Maryam babba ba ta yarje ba ku ta ku duba ba hani ake ba kyakkyawa Maryam ba mummuna ce ba na duba Maryam ita ba fada take ba Maryam bai lafiya ba mata bace ba yar gidan sarauta ba ba kuwa bace ba sani yar gidan girma Maryam yar girma sani yar gidan girma Maryam bai girma zamani yana tashi babu mai hana shi ga turare na kamshi babu mai dishi shi ga farin wata haske babu mai dishi shi Maryam kenan Maryam kenan